mutane kamar ofabine an share filin laki sai ga dace amma wannan an rubuta to mutanen da aka rubutar nan kaf dan kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne kullum akan za a bayar ne saboda haka nan magana nan gwamnati ma ta daina cewa za ta taimaki kalaka da sunan bashi ta daina cewa ma za ta kawo taki domin ta taimaka kalaka ya samu sauki duk wannan ƙarya ne
honorable Hussaini Gambo Bello kenan ya daga cikin manyan manoman shinkafa a jihar Adamawa ke mako ka game da yadda kawo yanzu manoma a jihar ba su zama cin gajiyar shirin baiwa manoma rance da gwamnatin tarayya ta Kadamar ba wato shirin da ake walakabi da Anchor Growers amma dai zargin cewa da gangan bankin manoma wato Bank of Agri yake baiwa manoma kuɗaɗen da babban bankin Najeriya CBN ya fitar da ni a baiwa manoma ga kashin shirin na Anchor Borrowers a jihar Adamawa to sai dai kuma shugabar gudanarwar bankin shiyar Yola Madam Mary Buba a wurin wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin manoma da ma tallafa manoma a jihar ta ce ita Fatima ma ta kammala aikinta ta kuma tura shi kwatar bankin to amma kawai yanzu ba ta san ko an rattaba hannu ba ko kuma
everything on their table and they have sent it to the head of to the MD's office for payment.
Mun mun kammala tura sunayen manoman daga wannan shiya zuwa can shekwatar mu dake Abuja kuma na samu labarin cewa an tura sunayen zuwa ga teburin MD to amma ko ba zan iya cewa ko an sa hannu ba ko kuma a'a amma fa ina da yakin cewa za a kammala domin a soma biyan waɗannan kuɗaɗe.
The MD's office for payment.
To ko an yi a wannan taro zai kai ga share hawaye manoma a jihar Dr. Umar Bindir da ke zama sakataren gwamnatin jihar wanda ma shi ne ya jagoranci taron. Yako ba da amsa ne ma da cewa
in sha ma Allahu yanda kake gani mu zo nan karfe 2 mu tashi karfe 6 ai ba banza bane ba wanda yake son shan wahala haka kawai kuma kaga mutane committee din mu ta kai mutum 20 ko ba haka ba a kasan nan ka tara mutum 20 su zauna awa 4 awa 5 ai ba don banza bane niyyar mu ita ce farar niyya na taimakawa tallafawa talaka kan noma in sha ma Allahu abinda yasa kenan muke taron nan muke ta tattaunawa
Malam Ahmad Umar Waziri shine manajan babban bankin Najeriya CBN a jihar yace yanzu kam sun ma gano bakin zaren
mun fara ku mun gano kurakuran mu dama burin mu mai na farko mu kare mu ga yanda kurakuran suke mun riga mun yi wannan kuma Allah ya taimake mun gano kurakuran
to yalla dai kamar me ku gano
akwai kurakurai na wajen samu su manoma din akwai kurakurai na wajen fannin bankuna yan kasuwa da fuzin money bank akwai kurakurai wajen inda ake samu kuɗin nan da sauransu so duk waɗannan kurakuran mun riga mun fahimce su yanzu kwarai da gaske kuma insha Allah idan muka shirya wannan noma rani za a samu fiye da yadda ake tsammani
kimanin naira biliyan 44 ne dai babban bankin Najeriya CBN ya fitar da tallafa manoma inda kawo yanzu kusan jihohi 29 suka soma cin gajiyar shirin yayin da koma babu jihar Adamawa a cikin jerin jihohin da shugaba Buhari ya lissafa da ma yaba gwamnoninsu a kokarin da suka yi kan harkar noma batun da wasu ke ganin fa akwai abun dubawa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.